Ojinaka. Mata dena yodara gayuwa da giyai sanna nene zai saka ne fada mata su ne kiran gada Allah ko ke ba da daukaka saka da meni me ne maka in Allah ya so zaka jiga kara
baba zaka jiga kara
kuma inda mata zo hankali ka tara
hankali ka tara
kada ga baya da zora na dama
kada ga baya da zora na dama
ace ma tun kan ta faru ka tama Malam ta shika dama ai zara fata barin da mu kudi ka ne me ilimi yini na gaskiya shine gini aboki na biye beta mutu kuma ni san dare gari zai waye
dole garin faye waye
Dubai wani ma na zama wani
duba ka gani na zama wani
wasu da sun ce muna hauka ne yanzu yin sun ga mu suna zuwa maulani Allah ka sa mu dace na video yi sisisto Yo, so go pepepe, but if you never stop to feel, you could alleviate you. Life not turn by turn, now I wanna live on my own. Counting blessings one by one, and I saw all of them go wrong. Go ahead, take your ashes, I am more.
Go ahead, take your ashes, I am more.
Ngare ke bade de waka kone.
Ngare ke bade de waka kone.
Ache ma baba ay komere kone.
Ache ma baba ay komere kone.
Ina na kaye ke za ku jone
Go ina na kaye ke za ku jone
In Allah ya so zaka jiga kara
Baba zaka jiga kara
Kuma inda mata zo hankali ka tara
Hankali ka tara
Kada ga baya da zora na dama
Kada ga baya da zora na dama
Na ce ma tun kan ta faru ka tama Malam ta shika dama Ai zara ba ta barin da mu kudi ka ne mi ilimi Yini na gaskiya shine gini Ina biye beta mutu Kuma ni san dare gari zai waye
Dole garin faye waye
Duba yau ni ma na zama wani
Duba ka gani na zama wani
Wasu da sun ce muna hauka ne Yanzu yin sun ga mu suna zuwa maulani Allah ka sa mu dace na video yi sisisto Ya wasu go pepepe But if you never stop to feel Do good I live with you Not done by done Now I wanna live on my own Counting blessings one by one And I saw all of them go wrong
Malanda Shikadama